Nakasa.
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 Bakasa waba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya shirin na kasa ya safka a jihar Agadez dake yankin arewacin jamhuriyar Niger, inda a kashi na farko na hirarsu da wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud, shugaban kungiyar nakasassu na jiha Abdul Mutsallabi ya yi bayani a game da gwagwarmayar da masu bukata ta musamman suka sa gaba don ganin sun taka babbar rawa wajen ciyar da al'umma gaba. Rashin mutunta dokar da ta yi tanadin kasan musamman a sha'anin samar da aikin yi da ilimin nakasassu na daga cikin batutuwan da za a ce a yau a cigaban bayanan bakon shirin. Yana mai cewa sun dauri aniyar karfafa ayyukan fadakarwa a game da rashin cancantar mai da bara sana'a.
Za mu yi bakin kokarinmu mu sanar da mutane ta hanyar radio ko ta hanyar wani salloli da muke na shekara-shekara wannan da muke yi, ta wannan hanyoyin za mu faɗakar da mutane muhimmancin ta yadda ayyukan maimakin muna yawo muna abin nan mun zauna muna yi kenan, ana yi a kawo mana tallafin da za a sa kowa ya samu abin dogaro da kai sosai-sosai ba tare da wani tangal-tangal ba.
Shin nakasassu kuna yin karatu kuma an ware muku lokutan karatu a makarantun kawai na zamani na boko?
Akwai makarantu specialize, makaranta wadda take ita ta musamman ce. Wace ce ta musamman? Akwai makaranta ta makahi, ita ta musamman ce. Akwai ta marasa ji kurame, ta musamman ce ita. Masu karantar da su ma karatu ne na musamman, ba ɗaya bane da sauran karatu wa'annan. Akwai guda hudu ana agarsu, akwai makaranta ta kurame guda biyu, akwai ta makahi guda biyu, tabarakallah ana samun ci gaba sosai sosai a cikin su. Amma abin da ya shafi guragu, su dama suna lakwal ne tare da dukkan yaran masu yin lakwal, suna tare da su ne. Me dai akwai wani abu da ake ce mishi kuma accessibility, kwalkin nan ana yi mata wani hanya da ba su yin shi, amma yanzu sun fara. Kasan gurgu da iskali akwai wahala, to yanzu ana musu wata hanya wadda za su bi.
Kamar sarki yanzu an samu na kasa su kamar nawa a cikin jihar Agadez?
To jihar Agadez danne recensement da muke da shi wanda muke na ƙarshe 650 region kin Agadez kaɗai.
Kamar yanzu wani irin cigaba kuka samu ta ɓangaren da irin wannan aikin da kuke yi?
An samu cigaba kwarai, don da ga lokacin da sai su sai ɗa dubu, babu cikin nan sai su sai ɗa dubu kenan. Matan nan in suka zo su kalkasa kuɗin nan, wata ta samu shiga 50, wata ta samu shiga 70, sun samu cigaba kwarai, sun ƙara kayan aiki, sun samu teloli. Gwamnati tana nan, tana yi ita ma bakin ƙoƙarinta, tunda duk inda za a yi konkurkin nan kamar na ɗaukan ma'aikata, in dai daga cikin ba akwai wanda ya yi irin karatu irin wannan, gwamnati batta sa shi cikin kamar ta sa shi cikin mutanen da za su zo ana konkur. A'a, shi directman yana samun kujerar shi ne ta wannan fannin, in mushalla kwal ne, in likita ne, in menene, directman yana samun kujerar shi matrikin shi ta wannan fannin. To ka san abu in yayi yawa, yana da yawa abun, sai a hankali. Kuma bayan shi gwamnati tana nan tana kokari bisa kart na egalite de chance, wani kart ne za a ma person handicapé, amma sai wanda yake bukata kartin aka musu zai rage musu duk wasu wahalhalu da suke sha a cikin rayuwarsu.
Ni kaso naku da aka ware domin na kasassu a cikin ma'aikatu na gwamnati, an ware muku shi kuma an bi ka'idar da ya dace wajen ware muku wannan kasan?
Eh, lalle an ware shi, gwamnati ta ware kasan mu a cikin dukkan ma'aikatu da za a yi aiki, ta ware shi ne. Kudin zamu gance muka wanda yayi karatu, in karatu likita kai, inda handicapé ne, duk kuma aka dauko konkurs na likitoci zo za a saka, in juju ne haka nan, in duk ma'aikata da ka sani in kai wannan karatun, in konkurkin wannan abin gakin ya zo, kana shiga directman cikin wannan konkurkin. Salman dai wani lokaci ba a biya ka'ida, shi ho ga doka, ba wai gwamnati bane kadai ta shafa, dukkan Niger aka ce in kana daukan ma'aikati, in kana da ma'aikacin da kai 20 sai ka ba mu kujera biyar ko tashiron ne kai ko mai gidan burodi ne kai ko mi kai duk inda aikin ka kai mutum 20 sai ka ba mu kujera biyar to in gwamnati ta yi tsaye ita da kanta gwamnati ta yi tsaye ita ta yi abuke ta ce mu kowa yayi bi wannan dokar wannan eh ba wanda yake shome cikin mu kowa sai je in gadi ne ma ka iya ka tare kowa ai kana gani ka tare kowa wanda zai dauki wani abu ya fitar da shi tunda kai tunda kana nan ka gani
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugaban na kasassun jihar Agadez Abdu Mutsallabi da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu na lafiya